أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعها كبركة مدسادوها أو أن المسلاة ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان دنتي قبا ذكرات منا عمدة الأحكام ولفا الإمام عبد الغني al-maqdisi rahimahullahu ta'ala idan ba manta ba sati da ya gabata mun tsaya a babi wanda yake mana bayani akan hani game da ciniki ko kuma sai da ayyan itace kamun lokacin da nasu mun tsaya a hadisi na 257 yau da iko Allah zan mu tashi hadisi na 258 hadisin Abdullah bin Mas'ud yarda Allah shi tabbata a gare shi yau muna 13 ga watan Rabiul Awwal hijran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda yayi daidai da 18 ga watan Oktoba a kalandar Bature 2021 wala yake cewa al hadisu samin wal khamsun ba'da al 200 حديثي نا ريفيو دا همسن دا تقوص عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وخلوان الكاهن وأن حديثي إمام البخاري ياهو ترى شئتين غن تتلتاه شئتين كتاب البيوع باب ثمن الكلب باب واندي كمان بياني أكم كبين كلب sai da kare halaka ne ko kuma haramun ne to idan ya kasance halaka ne kudin shi cin sa halaka ne ko ba halaka bane ba duk da kasancewar abinda aka yanke hukunci abinda zai biyo bayan shi yake bin hukuncin kenan idan ya kasance haramun ne sai da shi haka kudin shi cin kudin shi ma haramun ne to Imam al-Bukhari yayi babi akan bayani akan kudin kare juz'i na uku shahi na 84 hadisi mai lamba ta 2237 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da wannan hadisi a cikin gantaccen littafin shi a cikin kitabul musaqat babu tahrimi samanul kalbi wa qulwanul kahini wa mahrul badi babu wanda yake mana bayani akan haramcin cin kudin kare idan an sayar da shi a ci kudin shi ko kuma kudin boka ko kuma kudin karuwa wannan Imam Muslim yayi wa babi akan haka idan muka leka juz'i na 5 shahi na 35 hadisi mai lamba ta 1567 zan mu samu hadisin hadisi ne wanda aka samu shi daga Abi Mas'ud al-Ansari shine Uqba bin Amr bin Sa'laba bin Usaid al-Khazraji al-Najjari mutumin garin Madina ne bangaren kabila al-Khazraji kabila al-Khazraj yana ɗaya daga cikin tabaka ta farko wanda suka rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muna bayani a kulle idan mun ce tabaka ta farko sune sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga manyan su har zuwa kankanan su sai Abu Mas'ud al-Ansari baya ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci yakin Badar amma dai bai'atul Aqaba da shi aka yana ɗaya daga cikin mutane 40 wanda suka tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka mai mubaya'a ya mutu a shekara ta 39 a wata wada ya mutu a shekara ta 40 daga hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda Imam Zahabi ya bayyana a cikin littafin shi Al-Kashif juz'i na 2 shahi na 30
yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kalib lalle manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yayi hani da a ci kudin kare idan an sayar da shi wannan abin da aka sayar da shi da a ci shi ai amfani da shi wannan haramun ne kina wannan shi yake tabbatar mana sayar da shi din haramun ne kuma zan mu zo mu gani fadin malamai akan mas'alar shi kare yake cewa bayan haka wa mahrul bagi da sadakin karuwa nan ana cewa almahar almahar a kalmar larabci idan an ce shine sadaki abinda zaka bada idan siga ta biyo baya halatta maka mata shine ake kiran shi da almahar sadaki sai dai nan kinaya ce akan irin bannar da take aiwatarwa duddan ta samu kuɗi wannan kuɗin shine ake kiran shi da almahar sadakinta kenan abinda zaka bada ta halattawa fasikin da yazo wurinta yayi amfani da ita shine wannan kudin shi ma haramun ne a ce shi kasancewar aikin da aka aiwatar shi ma haramun ne kenan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan haka kuma bayan shi yake cewa wa hulwanul kahin da daddadan kudi na boka nan ana an yi istimalin al hulwan al hulu shine duk abinda yake da dandano mai dadi ko bangaren ci ko kuma bangaren sha shine ake kiran shi da al hulu daga shine ai bahaushe ya dauka yake cewa halawa kenan duk abinda yake da dadi wurin ci shine ake kiran shi al hulu amma dai abinda ake cewa al kahin shi shine boka duk wanda zai ringa maka istihara a hausance abinda ake yi a zo a ringa danna maka kasa ana cewa kaza da kaza ko kuma ya ringa ce maka tarmamun kaza ko kuma wani abu ko kuma wanda zai ringa maka saddabaru dukan su wannan ana kiran su da al kahin boka kenan kuma wannan ya kumshi malam boka wanda suke koyewa da sunan malamtaka suna kallon su duka waɗannan sun shiga kalkashin sunan al kahin yake cewa to su kuma dalilin da ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kirayi kudin su da al-hulwan saboda kudi ne ba tare da sun sha wata wahala ba suke samun shi ba shine ake kiran shi da al-hulwan saboda kudi ne ba tare da wahala ba kuma duk wanda ya san tabi'ar boka ya sani kudin boka ba tare da wahala ake cin shi ba zawwa ne zaka yi a matsayinka na sakare ka zo ka tsaya a gaban shi ya karanta maka abin da ya ga dama kuma kai imani da abin da ya faɗi maka ka bashi abin da zaka bashi wannan maganganun da zai yi shine kadai wahalar shi ko kuma samun wurin da zai killace kanshi shi kadai ne abin wahala a wurin shi idan ya killace kanshi zai zo ya faɗi maka abin da ya ga dama ya amshi abin da yake hannayenka wannan idan muka dauka wannan abubuwan guda uku hukuncin aiwatar da su shine yake haramu abin da aka ribanta a cikin aikin wannan ya kasance shi ma cin shi haramu na dai mu dauki shi kare jamhurin malamai sun tafi akan cinikin kare sai da shi sawa'un ya kasance karen da ake farauta ne da shi ko karen da yake gaji ko kuma karen da aka dauke shi kurmu dan ado ko dan kasaita duka waɗannan haramun ne sayar da su haramun ne cin kudin su kuma malaman da suka ta yi akan haka zan mu gani daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Huraira ya tafi akan lalle haramun ne cin kudin kare haramun ne sai da shi sawa'un karen ya kasance karen haramta ne ko karen gida ne ko kuma karen da yayi ake sanyawa yayi gadi ne a gida ko kuma karen da ake daukan shi dan ado wannan dukan su haramun ne daga cikin tabi'ai da kai al-Hasan al-Basri na muna zuwa da kwai al-Hasan al-Basri da kwai Auza'i da kwai Hammad da kwai cikin manyan malaman mazahib da kwai Imam Shafi'i da kwai Imam Ahmad da kwai Dawud al-Zahiri haka Imam Malik ma ya tafi akan wannan mas'alar sayan shi ko kuma saida shi dukkan su haramun ne sawa'un karen ya kasance karen harauta ne kuma idan muka koma kan shari'a zan mu gani shari'a wani kare ta bamu daman mu rika mu ringa amfani da shi shine karen da muka dauke shi dan ya kasance karen harauta ko kuma ya kasance karen da zai ringa mana gadin dukiya wannan guda biyun su kadai ne wanda shari'a ta bada dama a mallake su shi kuma na harko saboda zai ringa zuwa yana maka harauta amfanin kai kuma wannan karen shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada hukunci duk karen da yayi harauta ya kawo abin da ya kawo koda ya mutu kurum ku yi bismillah ku ci kayan ku saboda an sanar da shi muallam an sanar da shi yaya zai ringa yin harauta
to dalilin haka aka baka damar karke shi saboda amfaninka. Kare na biyu wanda aka bada dama shi shine wanda kana da dukiya, wanda idan ka gusa wannan dukiyar za iya zawa a makabanda, sawa'un dabbobi ne ko kuma gona ce ko kuma ka dabke dukiya a cikin gida, kana tunanin azu wannan karen ka koya min yanda zai ringa maka gaji, yanda idan duk wanda zai zo ya zo ne dan ya ribanci dukiyarka zai kare dukiyarka daga shi, daga zai kare maka dukiya. Wannan karnukan guda biyu su ne wanda aka bada dama a cikin shari'a a mallake su. Duk wani kare koma bayan haka hakika shari'a bata baka dama baka mallake shi ba. Kalkashin haka malaman jamhurin malamai daga cikin sahabbai har zuwa tabi'ai har zuwa a'immatul mazahib sun tafi akan haramun mallakar wani kare koma bayan wa'innan karnukan guda biyu, kuma haramun ne saida shi, kuma haramun ne cin kudin shi, kuma haramun ne sayen shi. Shine har suke bayani akan koda karen zai zo yayi banna ya ne ne hukuncin shi, za a iya biyan abin da ya banna ko ko ba a iya biya ba. A cikin su Imam Malik ne ya tayi akan a'a sai an biya saboda kai ne mamallakin karen, saboda bai cikin abin da ake mu'amala da shi. Kuma idan muka ko idan muka dauki waƙa'in mu rayuwar mu ta yau da gobe zan muga abin da muke alfahari da shi. Zaka gani mutun ya zuba kudin shi ya tafi ya so kare wanda ana ce birje almen ko wani abu makamancin haka, wannan duka haramun ne da shi wanda ya saida da kai wanda ka saya din dukkan ku kun aiwatar da haramu. Wani amfani za ya maka abinda shari'ar ka bata bada dama ba. Mu koma kan hadisa Abu Huraira wanda yake cewa manzo Allah ya ce idan ɗaya idan karen ɗayan ku ya sanya baki a cikin makayin da ake amfani da shi sai ya wanke shi sau bakwai, ɗaya a cikin wankin da zai yi ya kasance ya wanke shi da ƙasa. Wannan shi yake tabbatar mana irin cuta wadda muke rayuwa tare da ita, kasancewar kare najasa ne. An tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan hukuncin shi yake cewa najasa ne, to ya za a yi kai a matsayin ka na ɗan musulmi wanda kana tutiya kana tunkaho da manzo Allah kuma ka ringa amfani da najasa da ita a cikin gidanka? Ai idan ka dauka ba kamar kanka adalci ba, kuma ya saba wa hankali mallakar kai in dai ba da wannan lalura guda biyu ba. To shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana akan cin kudin kare ga wanda ya saya, ga wanda aka saida ma dukkan su haramun, ko wani ya dauka yayi amfani da shi duka haramun ne. Wannan kuma shine hukuncin da muke kan shi akan fatawa ta manyan malamai da hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dora mu akan shi. Sannan na biyu yake cewa wa mahrul baghi, da sadakin karuwa. Nan kinaya ce kamar yadda muka yi bayani a harko, kinaya ce abinda za a bata a yi fasikanci da ita. Wannan kudin shi ma haramun ne cin shi, saboda abinda take aiwatarwa haramun ne. Kuma zamu gani yanzu kuma abinda da yawa daga cikin ƴan mata da manyan mata wanda suke amfani da shi ko kuma suka dora rayuwarsu a kan shi, za a zo mutum ya ringa saida jikin shi duk dan ya samu ya rayu. Sana'u kala-kala ga sanan Ubangiji ya ba da dama a duk abinda zaka saya ka saida matukar ba shari'a ta zo ta bayyana maka ba ka zanna haramun ne ba, kana da dama ka yi ta hakuri ka tai ka sai shi a kaza ka saida shi a kaza halak din kai. Amma dai mutane sun lalace sun koma suna abinda Ubangiji ya haramta shine aka maida sana'a. Allah kiyaye mu, Allah gyara mutumin mu. Sannan na gaba yake cewa wa qulwanul kahin, shine abinda kudi wanda yake na boka. Muka yi bayani akan dalilin da ya sanya aka ce mai qulwan saboda ba tare da wahala ba yake cin wannan kudin ba. Kuma wallahi abun ban mamaki, zaka ga wai mutum yana tunkaho shi wai mai ilimi ne, shi ne su ne masu yanke hukunci a cikin garin, amma dai zai zo ya zamuna a gaban mutumin da rigar kirki ba shi da ita, mutumin da in ka ga dama ba tare da laifi ba sai ka zo ka dauke shi ka kai shi ka jefa shi cikin gidan kaso a mamance da shi, babu wanda ya isa mai tsaye, babu wanda ya isa huddo shi. Zai zo ya ce maka a kaza za a yi sai an yi kaza sai an yi kaza a samu kaza, in ba a yi kaza ba a yi kaza ba, kuma kaga mutum yana tunkabo su ne masu ilimi zaka gani ya yarda 100% akan abinda wannan sakaran ya faɗi ne abun ban mamaki kuma idan an fara tutiya na suwaye masu ilimi zaka gani sun sanyo kansu a gaba mu ne muka yi karatu a wuri kaza muka yi karatu a wuri kaza wallahi duk wani ilimi da bawa zai ringa tunkabo da shi yana tunkabo da barikin shi ƙarya yake wallahi ilimi shine abinda addini yazo maka da shi qala Allahu qala Rasul fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da fadan abinda muka samu a cikin alqur'ani fadan ubangiji wannan su ne ilimi yake cewa wa masu wa zaka fa wasawisu shayatin duk abin da yake koma bayan haka kurum waswasa ce ta shaytani rubi ne na shaytani ya dora ka ka ringa ganin kakai kuma a yanzu a wannan zamanin zaka gani wai wanda yake da ilimin addini wanda ya san ina aka sa gaba a cikin addini shine jahili kuma ina tsaron hatta a cikin dokanmu ta ƙasa wanda yayi karatu irin wannan na Muhammadiyya sai aka zo ana nisan san shi aka tambaye shi ni gode ce din kaza a ce mi illiterate jahili ne shi amma ni wani ne jahili wallahi jahilci yana kan wanda bai san Allah ba bai san manzon shi ba kuma ka dauki misali dan karamin misali shi wanda yake tunkaho yayi boko ka bashi shekaru na retreat shekarun da zai kare aiki ka gani wanda yayi karatun addinin ka gani in ya kai kan shi retreat shi kuma wannan ya dauke ta kuma ya yi imani da ya dauki retreat ko ba wani amfani da zai iya ma al'umma ya koma gida ya zauna amma dai wanda yayi ilimin addini yana dauka retreat a lokacin nan ma kasuwa zata fara ci zai zauna ya kama jiki akan karantarwa har zuwa lokacin da ubangiji zai amshi ranshi amma dai shi kuma wancan wannan kadai wannan misalin ya ishe ya bambanta maka wane ne mai ilimi kuma wane ne jahili ɗaya daga cikin malaman mu yake cewa mutumin Cote d'Ivoire ne ya tayi ana risan sama a can ya ce aka tambaye shi ni gode ce ya ce doctora gare shi sai ake tambaya yake tambaye shi doctora ta mi yayi sai yake ce mi a ai bangaren fiqhu yayi sai yake cewa bangaren fiqhu me yayi kodi me yake min jurisprudence yayi yace kai kai illiterate ne kuma har yanzu a cikin takardun shi a cikin kasar shi illiterate yake Allah da tar da mu yake cewa kenan wannan abubuwan wannan guda uku sune wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta da kai riwaya ta Imam Muslim yake cewa sharrul kasabi samanul kalb wa mahrul baghi wa hulwanul kahin yake cewa mafi sharrin nema buda da bawa zai ringa yi ya maida abin sana'a shi shine mutun ya ringa sai da kare yana cin kudin shi ko kuma ya ringa ta ringa karuwanci tana amsa kudin karuwancin tana rayuwa da shi ko kuma wani malam boka ko bokan ya koma gehe yana amsa kudin mutane yana gafarar su yace wannan shine mafi sharrin neman kudi a cikin rayuwa ko kuma a cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah kiyaye abubuwan da zan iya fa'idantuwa da shi a cikin wannan littafin da kwai na harko hani akan sayar da kare kuma hani akan cin kudin da aka sayar da wannan karen kuma wannan kamar yadda muka yi bayani babu bambanci tsakanin karen wanda aka karantar da shi ne ya ringa farauta ko karen da aka dauke shi ne don gadin garka ko gida ko wani abu makamancin haka dukkansu haramun ne a sayar da su haramun ne a ci kudinsu wanda yake yi ya yi kokari ya daidaita ya gyara sannan na biyu zan mu gani hadisin yana karantar da mu haramcin cin kudin karuwanci wanda za ta ringa sayar da jikinta tana amfanuwa da kudin shi ma haramun ne cin kudin sawa'un wannan matar da take karuwancin ne ya kasance iya ce ko kuma baiwa ce ƴantatta ce ko kuma baiwa ce karama take ko babba ce ko mata armi ce dukkan su wannan haramun ne babu sassabci akan haka duk wanda zan ta mai da karuwanci sana'a haramun ne wannan sana'ar tata haramun ne cin kudin da take yi na wannan sana'ar da ta samu ko na abin da ta samu daga wannan sana'ar Allah kiyaye mu sannan kuma abin da zan mu iya fahimta a karkashin wannan hadisin haramun ne yin bokanci bokanci kuma shi shine duk wanda zai ringa maka duba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito yake cewa man'ata arrafan fa saddaqahu bima yaqulu lam tuqbal lahu salatu 40 yawman, duk wanda yazo wurin dan diba ko wurin boka wanda zai mai magani akan wani abu wanda babu wani wanda ya isa ya bada abin in ba Ubangiji ba, yazo ya hadi me ya gaskata abin da ya hadi me, yace hakika an yi suspender an tseda an sassalla shi tsawon kwana 40, kuma wannan sallar sai in yayi ta sallah wanda take cikakka ni tsatsa wanda Ubangiji zai amsa, sai an jira kwana 40 ba amsa ba. To idan Allah ya kaddara maka mutuwa a cikin wannan yanayi, mi zakkatar da Ubangijin ka kafa dini? Wallahi ina da tabbacin bawa bai da abinda bai da wani uzuri wanda zai meka wa Ubangiji a wannan halin. Kwana 40 Ubangijin ka yana hushi da kai, ya amshi ranka a wannan lokacin, wallahi ka tabbatar wa kanka kana cikin wutar jahannama. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, Ubangiji baya gafartawa duk wanda ya hada bautar shi da shi da wani. Amma dai koma bayan haka, in mi ka kasance kana aiwatarwa, din ya kasance war aikin da kake karai aikin da kake aikatawa kaba'ir ne, yana daga cikin manyan ayyuka wanda Ubangiji yake kyamata, wallahi tallahi ba hudda maka tsammani Ubangijin ka yana iya amsa tubarka. Shine daga cikin fiqhun malami wanda yake rabbani, shine wanda ba ya hudda mutane daga tsammani ba, ya hudda mutane daga tsammanin Ubangiji sai yana iya amsa su. Kuma wannan kullum Ubangiji yana tabbatar mana man yaqnatu min rahmati rabbihi illa ad-dallun, babu wanda yake hudda tsammanin rahama Ubangijin shi sai wanda yake batacci. Amma dai matukar ka mutu kana shirka, wallahi kowa ya hudda tsammani, ko wanda zai ringa tashi sama yana cewa a'a ai yana sallah wuri kaza, in ya ga dama yana kaza, in ya ga dama yana kaza, ka ganshi a sama ka ganshi, ya mutu a wannan halin, wallahi kanka hudda tsammanin wannan mutumin dan wuta ne kaba. Wannan kuma ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa, duk wanda ya mutu yana shirka ka tabbatar mai wuta ita ce makomar shi. Wanda ya mutu yana aiwatar da kaba'i, yana aikata zunubai wanda suke manya-manya, to wannan mutumin ka sa kaunar Ubangijin shi yana iya gafarta mai sanya shi gidan aljanna, cikin ya babu wanda sai yanke wani dan wuta ne ko kuma yanke wani na aljanna. Mu dauki karamin misali, mutumin da ya mutu a fagen yaki, sahabbai suka ce wani ya mutu manzo Allah a taso a mai sallah, yace ku taiku mai sallah bana mai sallah ba, hankalin kowa ya tashi ya za a yi mutum ya huto daga gida, dalilin ya zo ya samu shahada, kuma ya samu shahada a ce manzo Allah ka zo ka mai sallah, ka ce a'a ba ka mai sallah ba, to wannan mutumin mai hukuncin shi yace a'a ku bibi baya, ai wannan bawan Allah ya kashe kanshi ne a fagen yaki, afwan ba shi ba, wannan mutumin ya saci wani abu ne daga cikin abubuwa wanda suke na gani ba shi, kuma wa man yaglul ya'ti bima galla yawmal qiyama, duk abinda mutum yayi kwanye da shi a cikin kayan yaki kayan dukiya da musulmai, to hakika ka tabbatar wa kanka ne ka zo da shi ranar tashin kiyama. Dalilin haka manzo Allah bai mai sallah ba, haka mutumin da ya kashe kanshi a fagen yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace dan mutane qat'an dan mutane, hankalin sahabbai ya tashi, manzo Allah yace musu a'a ya kashe kanshi ne, an mai rauni da aka mai rauni ya ida sa kanshi saboda yana gaugawa ya isa, shi kuma duk wanda ya kashe kanshi menene sakamakon shi? Mutan jahannama. Dan wannan a aqida mu ta ahlus sunna, Ubangiji yana gafartawa kowa matukar mutum bai zo da shirka ba. To wannan abubuwan guda uku sune manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana sana'a a cikin wa'innan abubuwan guda uku, haramun cin kudin haramun, kuma duk wanda yayi ya aikata haramun, kuma hukuncin shi yana wurin Ubangiji matukar bai tuba ba. Allahu a'lam. Sai hadisi na gaba, hadisi na 258 malai yake cewa an Rafi bin Khudayj anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala samunul kalbi khabisun wa mahrul baghi khabisun wa kasbul hajjami khabisun, wannan hadisi Imam al-Bukhari bai hutar da shi ba sai dai Imam Muslim wannan lafazin gashi ne shi kadai ya hutar da shi a cikin kitabul masaqat babu tahrimu sabab tamrul kalbi wa hulwanul kahini wa mahrul baghi babu wanda yake mana bayani akan kudin kare da kudin karuwanci kuma da kudin boka juz'i na 5 shahi na 35 hadisi mai lamba ta 1568 hadisi ne wanda aka samu shi daga Rafi ibn Qudayj bin Rafi bin Adi bin Zaid bin Jasham al-Ausi al-Ansari shi mutumin Ausi ne sabanin wancan Abdullah bin Mas'ud da muka karanta shi mutumin Khazraj ne wannan su ne manyan ko kuma manyan kabiloli wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tarar da su a cikin garin Madina kabila Ausi da kabila Al-Khazraj su ne wanda suka yi shekara 40 ba sa ga muci ba aura ba aurarwa ba a saya ba a sayarwa ba ga maciji tsankanin wannan kabilolin sai da hasken musulunci hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iso zuwa gare su sannan suka shirya tsankanin su ya kai suna aurarwa suna saya suna sayarwa tsankanin su wannan fadala ce ta musulunci kuma wannan musulunci shine aminci shine wanda yake hada kan wani da wani bahaushe da babarware da wani dukkan wa'an suka bilu suka same su dukkan su daya ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu wannan kabilanci an sanya shi ne dukkan wani da wani ya gane a wani dan gidan su wani ne wani dan kabila wani ne wani dan garin su wani ne amma dai menene dukkan ku a wurin ubangiji ɗaya ne sai inna akramakum indallahi atqakum wanda yi ku fadala a wurin ubangijin ku shi shine wanda yi ku tsoron ubangiji wanda yi ka roko da wannan addini ya yi ka aiki da abin da aka umurce shi wannan shine mafi soyuwa a wurin ubangiji la fadla li arabiyyin ala ajamin illa bi taqwallah manzo Allah yake cewa babu bambanci tsakanin bobawa wanda ba balarabe ba da balarabe kun sai tsoron ubangiji shi kadai yake rabban da su kina wannan Abdullah bin Khudayj mutumin al-Ansar mutumin kabila Aus ne mutumin garin Madina shi ma yana ɗaya daga cikin tabaka ta harko wanda suka rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi nuna mana sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bi halacci yaƙin Badar ba kasancewar yana yaro lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai huta ya zo a huta da shi aka ce yaro ne aka nida shi gida amma dai yaƙin Uhud da yaƙin Khandaq da sauran dukkan yaƙika da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tare da shi akai kuma yana ɗaya daga cikin wanda lokacin yaƙin Uhud ne manzo Allah sallallahu aka soke shi da wani mashi ya cire mashin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ganshi yake cewa ana ushidu laka yawmal qiyama ya kai Khudayj zan tsaya ranar tashin kiyama in maka shaida akan abin da ka aiwatar na wannan rana yayi bala'i ya bada ya ba yayi abin azu a gani a yakin Uhud har aka soke shi yake cewa zan maka shaida ranar tashin kiyama wata shaida ta kai shaidar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar tashin kiyama Allah datar da mu da shaidar shi ya mutu a shekara duk da kasancewar da kai Imam Zahabi yana bayani yake cewa ai Khudayj ta shi akai ma'arakatu Siffin wanda akai yakin da aka gwamza tsankanin Sa Ali bin Abi Talib da Su'aisha garda Allah shi tabbata a gare shi tare da shi akai yakin ya mutu a shekara ta 74 da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Umar shi yayi sallah lokacin da za a binne shi idan kadiba cikin siyarwa alamin nubala na Imam Zahabi juz'i na uku shahi na 181 yayi bayani akan wane ne Khudayj bin Aw wa Rafi' bin Khudayj yarda Allah shi tabbata a gare shi haka shi ma a cikin at-tahzib juz'i na 1 shahi na 185 shi ma yayi bayani akan Rafi' bin Khudayj yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yake cewa samanul kalb khabithun kudin kare ai abu ne wanda bai da kyau idan an ce abu khabithun ne abu wanda yake lalatacce abu wanda bai da kyau yake cewa wa mahrul baghy khabithun haka shi ma kudin karuwa shi ma haramun ne abu ne wanda ba shi da kyau a yi amfani da shi abu ne wanda ba yi da kyau a ci shi yake cewa wa kasbul hajjam khabithun kuma haka nema na mai yin kaho alhajjam shi shine wanda yake yin kaho shi ma buda nema da yake yi neman kudi wanda ya mai da wannan sana'a 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 qahu ita ce sana'a shi da ita yake yace to shi ma kudin da zai samu shi ma kudi ne wanda yake da kyau sabon aiki an taba wannan bai sai dai malamai sun yi magana akan haka kasancewar da kai bayani wanda za su biyo baya akan shi kudin ko neman kudi na ko kuma mai qahu wanda ya maida shi neman kudi mai qahu wanda ya maida shi neman kudi wannan abubuwan guda uku wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata mana a cikin wannan hadisin na Rafi ibn Hudayr su ma dukkan su kudin su haramun ne kuma wannan idan muka diba san mu gani abinda zai iya ho abinda zai iya dosanuwa a cikin hankalin mu shi shine sana'ar wannan ita ce abinda yake lalatacce kuma nan da aka yi bayani akan shi neman kudi wanda yake na mai qahu ya maida sana'ar qahu neman kudin shi an yi bayani akan ta ne saboda sana'a ce wanda take da tozarci sana'a ce wanda take da tozarci shi sun ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karhanta ta nan al-khabth in lalacewarta dai isre da manzo Allah ya yi bayani akan wannan kalma al-khabith yana bayani ne akan abu ne wanda aka karhanta mutum ya mida shi sana'a amma dai mutum in bayan da ya iya halak ne da yi aikin shi in ya gada kuma bai shi da wata dabara bai da wata sana'a wanda zai yi duk da kasancewa ba a ce ba babu wata sana'a wanda za a yi sana'un gasunan dubunnai wanda mutum in ya kama yana iya cin abinci da su amma dai kasancewa tozarcin wannan sana'ar bai kamata ba da musulmi ko musulmi kullun ana so a ganshi a sama bai kamata ba ya mida ta sana'a ya ringa cin abinci da ita dalilin haka saboda karamashi da muru'ashi ake so ya nisanci wannan sana'a shi sai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani akan abin da wanda yake khabisa nan malamai sun yi bayani suke cewa wa'ansu daga cikin malamai sun tafi akan a'a ai neman kudi akan ko a maida sana'ar yin qahu ta kasance ita ce sana'ar mutum haramun ne kakkal suka kawo dalilin hadisin da Abdullahi a hadisin da Abu Huraira ya hutar da shi Imam Ahmad ya a hadisin da aka samu daga Abu Huraira Imam Ahmad ya hutar da hadisi a cikin juz'i na 17 hadisi mai lamba ta 227 yake cewa naha an kasbil hajjami manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yayi hani da mutun ya maida yin qahu ita ce sana'ar shi yayi hani shi kuma annahi yufidu tahrim duk lokacin da aka ce maka kaza haramun ne hakika an hana ka da ka aiwatar da wannan abu ko kuma duk lokacin da aka ce maka habu an hane ka da ka aikata shi to aiwatar da shi haramun ne dalilin haka suka kawo hujja suka ce a'a ai haramun ne mutum ya maida yin qahu ita ce sana'ar shi kuma Imam Ahmad ya tafi akan wannan faɗa kuma da kai hadisin da aka samu daga Muhisa bin Mas'ud yake cewa annahu kana lahu gulaman hajjam da kai wani yaro wanda gare shi wanda yana ma mutane qahu ana biyan shi a lokacin nan fashazarahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallama an kasbihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tsawata mi akan wannan neman kudin da yake yin qahu ya tsawata mi akan haka yake cewa ala utayimu aitaman li ala atasaddaqu bihi farakhasa lahu an yaf'alahu nadhihahu yake cewa ai shi bai da wanda zai iya ciyar da shi bai da wanda zai iya mai sadaka shi san yayi mai da wannan abin sadaka ayi mai da wannan abin sana'a a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya bashi damar da ya tafi yaran kai kidan matukar da kai sana'u wanda mutun zai iya yi haramun ne akan shi mai da yin qahu sana'a wannan wada ce ta wa'ansu daga cikin malamai da Imam Ahmad bin Hanbal wa'ansu daga cikin malamai kuma sun tafi akan a'a ai sana'a yin wannan sana'ar halaka ne saboda wa'ansu hadisai wanda suke shahi wa'annan hadisan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani kuma da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsawata akan aikata haka suke cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an mai qahu da aka mai qahu ai ya dauki kudi ya bada akan qahun da aka mai me yake nunawa in ba sana'a bace manzo Allah ya bada kudi akan haka kidan shi yake nunawa sana'a ce kuma suka yi bayani akan a'a ai idan ka dauka ai lafzul khabisa ana itlaqin shi akan abin da aka haramta kuma ana itlaqin shi akan abu wanda yake wanda bai da kyau ko abu wanda yake bata wa mutum mutuncin shi ko ya rage wa mutum mutuncin shi ko ya tauye daga cikin karamcin mutum shine yace maka ya yake bayani yake cewa can ka koma ubangiji yake cewa wala tayammumul khabisa bit tayyib wa wala tayammumul khabisa min tunfiquna wa lastum bi akhizihi duka bayanin haka da yake yake cewa nan idan ka dauki kalmar khabis ana bayani ne tana bayani akan haramci ko kuma tana bayani akan abu wanda yake makasanci wala tayammumul khabisa kada ku dauki abu wanda yake makasanci abinda ba ku so ku meka shi ku ce kun bada shi dan Allah kinannan ubangiji yayi istimalin kalmatul khabis akan abu wanda yake makasanci dan haka kinan zan iya daukan wannan kalmar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya a cikin wannan hadisi yake bayani yake cewa wa kasabul hajjami khabisun yana nihin a'a ai wannan sana'ar yinta abu ne wanda yake da tozarci abu ne wanda yake da tozarci kuma haka idan ka dauka hatta da a cikin mujtama a cikin society ɗin mu zaka gani a ce a wane wanzami wane dan wanzami zaka gani mutuncin shi ya dan rage ba kaman ba dan da yake dan kasuwa ba shi sai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kyamata haka wai ba an haramta sana'ar bari ba saboda malaman da suka yi bayani suka malaman da suka ce akan halaccin sana'ar sun tafi akan wannan hadisin na hali dukkan su a shahi suke kuma koda ba a shahi ba suke ba mu koma mu dauki itlaqin kalmatul khabis ana nihi da ita abu wanda yake mara kyau ko abin da zai tauyewa mutum mutuncin shi dalilin shi suke bayani suka ce lalle kuma idan muka dauka kullun ubangiji yana ƙara kudaitar da mu akan aiwatar da abubuwa wanda suke na sama abubuwa wanda za su baka mutunci daga an kalle ka akan lekar sana'arka a san mutun a san shi da cinikin shi ko haka ake a san mutun a san shi da sana'ar shi ko da kasuwar a san ka a wani ga kasuwar da yake kasuwa ce ta mutunci kuma shari'a kullun tana kudaitar da mu akan duk abin da zakai ka zagi ne dan tsai ka kiyaye diddan idan an ganka an ce a wani ai sana'ar shi ma ka zace wani sana'ar shi yana tsarkake ta a san ka a san mutuncin aikinka kuma wannan abu ne wanda sosai shari'a tana kudaitar da mu akan mu rike irin wannan abubuwa kada mu rike kasuwa wadda take ta tozarci mu zagi ne dan tsai wallahi tallahi duk lokacin da bawa zai mai da al'amarin shi zuwa ga ubangiji ya tabbatar babu wanda ya isa yayi in ba ubangijin ba ya tabbatar wannan kasuwar da ya dora babu wanda ya isa ya haɓaka ta ba wayan shi ba dubara shi ba illa ubangiji wallahi ubangiji zai yi da shi yanda yake so abin da yake tunani zai kai wallahi ubangiji sai ya kai mai da yawa zaka gani wani ya dora kasuwa daga tebur an waye gari waɗanda suke a gaban shi shekaru da dama sun zo shi yake ba su kaya nawa aka yi kuma kowa yana da misali a inda yake kasuwa kuma kowa yana da misali a inda yake a cikin garinsu da yawa an yi haka kuma wallahi ba wani abin da kasuwa take bukata wallahi kamar kiyaye sallah da gaskiya a cikin ta duk wanda yace zai yi haka wallahi tallahi ubangiji sai ya sanya albarka a cikin kasuwar shi zan ce satuttuka na baya mun karanta hadisi wanda duk wanda ya tauye hakika ubangiji zai dauki albarkar da take ciki yayi ƙarya a cikin kasuwar shi ubangiji zai dauki albarkar da take ciki duk wanda ya tuka yayi gaskiya ubangiji zai sanya albarka a cikin abin da ya samu a cikin kasuwar shi kuma tamko ubangiji yana bayani wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nasaluka rizqan nahnu narzuquk kai ne riki sababi ka umurci iyallanka su ringa sallah a lokaci ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo kasuwa ya gani ya bude shagon ana nan he kai kawo ake yi ba wanda ya zo ya mai taliki ya yi kiskirin ya ce kai ba lahiya ba ya ce bari mu koma gida ga abin da ake ciki da ya dawo gida da fatan da yaran sun shagaltu da kayan wasa ba wanda ya tashi yi sallah ya umarce su ya ce kowa ya tashi da yi sallah sai da ya ga an tsira sallah sannan ya koma kasuwa yana zuwa yana budewa kurum higa masu saye da sayarwa kowa yana zauwa ana ta saya a wurin shi yake cewa wannan umarnin na ubangiji wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha ka umarci iyallanka da sallah kuma ka jajirce akan tilas yayi sun tsaya sun yi sallar nan yace to kai din wanda ya umarni ai shi ma ai ya tsaya da sallah kire idan ka tsaya ka umarce su tsaya kuma ka jajirce akan tsayewa tilas yayi sun yi tsaya sai sun tsaya da sallar nan yake cewa to la nasaluka rizqan kurum ka koma ka rike sababi ai kasuwa daga reka ka koma ka tsaya kai huska wallahi tallahi nahnu narzuquka mu muzan mu azutaka kuma ga tsoron Allah wal aqibatu lit taqwa makoma dai ta gari tana wurin masu tsoron Ubangiji wallahi kuma Ubangiji yana mana bayani inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wannan sallar da zaka aiwatar ita zatta hana ka kaci zalunci wani a cikin kasuwarka ko kuma kama wani ƙarya a cikin kasuwarka wannan sallar tana hana dukkan wani alfasha da mugun aiki Allah datar da mu Allah taimake mu cikin kasuwannin mu kuma Allah datar da mu da wadan gaskiya kuma Allah ma kasuwan mu albarka yake cewa kenan wannan abubuwan guda uku haramun ne mutun ya ci kudin su eh dai shi wannan bayanin da muka yi tunda wa'innan samunul kalbi khabizun nan khabis sani da abu ne wanda yake makasanci ba ma iya dora shi akan haka ba dalilin hadisin da muka karanta hadisin Abdullah ibn Mas'ud shi kuma hadisin Abdullah ibn Mas'ud yazo da hani kuma hadisi ne wanda yake ingantacce kuma hadisi ne wanda yake ba mansukhi ba kinan goma ta da hukuncin wa'annan guda biyun ba kudin boka da kudin karu ba da kudin kare wannan hukuncin su yana nan amma dai shi kudin da me kaho zai samu ko ya me ga sana'ar kaho sana'ar shi ce idan bai da mafaka hakika yana iya zuwa yayi kuma halaka ne ya ci kudin shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an me kaho ya ba da kudin kawan da aka me kuma wannan wanda ya me kahon ya ci kudin ba tare da ya tsawatar me ba amma dai abin lura a cikin hadisin shi shine sana'a ce wanda take da kaskanci ana so shi ko mutum ya kasance musulmi kullun ya kasance a daukake ya kasance babu kaskanci tare da shi kenan ya nemi sana'a wanda ta yi wannan ya ta yi aiwatar Allah da tar da mu Allah taimake masu kananan sana'a Allah wasu manyan sana'a Allah zai taimake su ya arzuta su a cikin ta wannan shine kalkashin karshen babu sai babu na gaba babu al'araya babu wanda yake mana bayani akan al'araya al'araya wancan satin mun fara bayani akan ta muka ce idan mun zo cikin ta insha Allah zan yi cikakken bayani akan ta al'araya ba komai bane ba illa wani abu wanda yake kamantacce ne da muzabana sai dai shi ai mun yi bayani kan muzabana menene muka ce kan muzabana ko mu dawo baya muzabada shi shine mutun ya bada danye ya bada danye a bashi gushashshe misalin mutun ne yana da garka ta dabino ga uwayen dabino nan sun fara huddodiya sai ya ce wani wannan iyan na saida maka su akan ka bani dabino wanda yake gushashshe wanda ya kai a ci ka bani sakkaza ko buhu kaza zawwa zai yi ya ce a ai ina sa ran wannan gonar tawa ta yi buhu 40 don haka a danyen shi ka bani gushashshe buhu 30 wannan shi ne ake kira da muzabana kamar yadda muka yi bayani akan ta mun tsawaita sati da ya gabata akan bayani akan ta shi ne muka yi bayani mutum ya bada ya ce a gashi nan ba ni lokaci kaza kuma hadisin da muka bada bayani a hadisin Abdullah ibn Umar yake cewa al-muzabana an yabi'a samaru ha'iti in kana nakhlan bi tamarin kaila mutum ya sayar da ƴaƴan itacen da suke cikin gonar shi na dabino akan a bashi dabino wanda ya kai a ci shi kenan ya bada maga wanda take cikin kan uwarta a bashi dabino wanda yake bushashshe yace wannan shine ake kira da muzabana kuma mun yi bayani muka ce ta'arifi wanda yake mafi hutawwa hili shine ta'arifin da Imam Malik ya ba ma muzabana shi shine yake cewa an yabi'a kulli shay'in la ya'lamu kaylahu aw waznahu aw adadahu bi shay'in min jinsihi mutum ya sayar da abinda bai san ba adadin shi ba bai san yaunin shi ba bai san ba ma'aunin shi ba da wani abu wanda yake jinsin shi ya bada dabino wanda yake kan uwa ka san yaunin shi ka san adadin shi ka san tiya nawa zai baka da wannan babu wanda yake da tabbacin shi sai ya ce a'a wani ba ni dabino a iri ɗaya ne jinsi ɗaya ne dukkan su ai da biyu ne sai dai wannan yana kan uwashi wannan kuma a ƙasa yake an an yi da sami aiki kurma amfani zai kuma wannan dabara ce ta ƴan kasuwa sai ya ce misali kamar mu dauki misalin wake wake yanda ya tsada sai ya ce a lokacin da aka yi shibka dan watan nan har zuwa lokacin da wake zai fara hutar da hure sai ya zo ya ce a wani kana da waken bara kuma shi ya sani a yanzu wake ana saida shi jikka misali sai ya ce wani yayi shibka ga huranta nan ya huto sai ya ce wani wannan shibkar da ne ta cikin duka wannan gonar ina sa ran ta yi bahu 40 dan haka ba ni bahu 20 na wake tunda yana da tabbas in aka kalace aka zo aka yi aka yi roro aka sissike waken nan koda yayi bahu 40 kudin shi ba ya kai ba kudin bahu 20 ba a wannan lokacin da muke da kai cutarwa a ciki ko babu da kai cutarwa a ciki to haka ake wannan dabara to shi wancan wanda zai bada danye a cikin uwashi a bashi bushashe a bashi dabino a ƙasa yana sa ran a koda an hudu ba ya kai haka ba a bashi wannan kuma idan ka dauka yaunin danye da bushashe ai ba dai bane ba fade bane ba haka kuma idan ya bushe kalle kai abinda aka bashi to wannan shine ake kira muzabana ko kuma mutun ya bada inabi danyen shi akan a bashi zabibi shine rezan wanda yake bushashe shi ma duka wannan shine ake kira muzabana ita kuma al'araya shine rangwame da za a baka akan ka bada danyen a baka bushashe amma dai gulgudan abin da zakai amfani da shi ba gulgudan ba irin abin da zaka tai kasuwa baka saida ba abin da zakai amfani da shi na cin ka yau da gobe da kai da iyallanka ko kuma na cin ka na lokacin da kai jira kamun abin da ka shifka kamun ka girba abin da ka wannan shine ko mutun ya bada uwai uwar da bino guda biyu a cikin garkar shi yana da misalin yana da uwar da bino guda 40 ko guda 50 a cikin garkar shi sai ya ce a wani wallahi hali rayuwar yanzu ta dan yi kumci ina so in baka uwar da bino guda biyu in ka in lokacin da suka ne naka zo ka yanke naka ne in ya suka yi naka ne ka bani tiya biyu ko kuma ka bani usuki guda biyar usuki guda biyar shi shine sa'i guda sa'i guda 50 sa'i guda 50 ne usuki yake ko sa'i guda 50 nake sa rai ko sa'i guda 60 sa'i guda 60 shine usuki guda biyar shine rangwamen da aka bada duk da kasancewar malamai sun yi sabani akan wannan rangwamen ya tunda shi rawun hadisin da yazo yana shakka akan biyar aka ce ko kuma maduna 50 usuki kina an samu shakka da yawa daga cikin malamai sun ce akan abinda bai kai ba usuki guda biyar ba shine lissahin zakka usuki guda biyar shi shine kilo 260 ko 240 da 40 a wani lissahi kuma 260 to wannan ita ce ake kiranta da al'araya mu karanta hadisin mu ga abinda yake cewa al-hadisu 60 ba'da al-mi'atayn hadisi na 260 an zaid bin sabit radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama rakhasa li sahibi al-adiyya an yabi'aha bi kharasiha wa li muslim bi kharasiha tamran ya'kulunaha ratban wannan hadisi imamu al-bukhari ya hutar da shi a cikin kitabul buyu babu bai'il muzabana babu wanda yake mana bayani akan ciniki na al-muzabana wanda muka yi bayani akan shi juz'i na uku shahi na 75 hadisi mai lamba ta 2188 haka shi ma imamu muslim ya hutar da shi a cikin kitabul buyu babu tahrimu bai'i babu tahrimu bai'ir rajul bit-tamri illa al-araya babu wanda yake mana bayani akan haramcin mutum ya saida dabino uwar dabino ƴaƴan dabinon shi in ba ta bangaren araya ba shine rangwame da za a baka ka amshi wani abu ba duka ba daga cikin dukiyarka ba juz'i na uku juz'i na biyar shahi na 13 hadisi mai lamba ta 1539 hadisi ne wanda aka samu shi daga zaid bin sabit
gangaram maharbaci marubutun wahayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda albarkacin su ne duk lokacin da zamu karanta Qur'ani suna da kamashin, suna da ladan da muka karanta. Shine Zaidu bin Sabit, shine wanda ya hada mana Qur'ani har so biyu, lokacin Abubakar kuma da lokacin Usman, yarda Allah shi tabbata a gare shi. Kasancewar an yi majmu'a guda biyu ta Abdullahi bin Mas'ud, kuma da ta Zaid bin Sabit, shine yaron da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura shi a cikin kwana ɗan kwanaki, yayin ya koyi yaron, ya koyi yaran Yahudawa, ya koyi rubutawa da karantawa nasu a cikin ɗan kwanaki. Ya mutu a shekara ta 45 daga hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Yanzu kina yana da shekara 1442 a cikin ƙasa insha Allah. Yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, lalle manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi, rakhasa li sahibil ariya, yayi rangwame ga ma'abucin al'ariya, shine wanda za ya bada bushashshe a bashi danye saboda yana so ya dan mora shi ba. Yana da waken bana, yana da waken bara, ga waken bana ya mutu kuma bai yi ruwa ba, sai ce a wani ga dan wannan ga wake na nan na bara a dan kwatsa a tai a saida a bani sabuni ma dan dana, ko kuma ƴaƴan itace sun mutu. Misali yana da dabino, tsohon dabino na bara wanda ya fara tsutsa a cikin shi, sai kuma ga mai tamshi nan ya hoto sabo, kuma gardin su da komin su ai ba daya ba, sai ya ce to wane Allah dan bani, gashi nan zan baka tiya biyar ka bani, kai ma wancan. Duk da kasancewar ai yaunin su ba daya ba, in ko da awon su za a yi ba daya ba, kuma shi kuma wannan idan ya kasance za a yi haka to riba kenan, sabida da kwai jahilci da kwai tafadul, bambanci tsakankanin wazanin yaunin shi ko kuma awan nashi ko kuma adadin, da kwai bambanci, da kwai tafadul, da kwai fifiko tsakankanin su, shi kuma daga an samu fifiko to rubuta ta shiga. To amma dai an baka rangwame a irin wannan lokacin sabida kai ma ka dandana ka dan mora, to an baka rangwame ka nema wane baka kai ma ka bashi, kuma ai kowa ya tabbatar da kwai fifiko tsakankanin su, amma ni in ya yarda wane gashi nan ba ni danye, ga bushashshe ba ni danye, to wannan shi kuma ai wancan kun ga ai sabanin muzabada, shi ko muzabada ai zakka bada ni ka bada danye a baka bushashshe, kuma dukkan gonar ka ce zakka bada a baka kurin ka dashi, shi can ya ida sa da wahalar shi, kuma ida sa da yanda zai iya samu, in ya samu da yawa falillahi, in bai samu ba da yawa can shi ya sani. Kinan da kwai cin dukiyar mutum ba tare da ba, halaka ba, to shi kuma al'araya ka ba da wannan kai ma ka dandana, ka ba da tsoho a baka samu, a baka ba da bushashshe a baka danye, shi ne al'araya. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi rangwame an yabi'aha bi kharasiha, da ya sayar da ita da al-kharas, abinda ake ce mai al-kharas shi shine al-juzaf, shine istilahin da malaman fiqh suke amfani da shi, shine al-juzaf, shi kuma malaman hadisi sun je akan al-kharas, al-kharas bil kha, al-kharas shi shine abinda za a saida ba tare da wazani ba, ba tare da sanin yaunin shi ba, ba tare da sanin awan shi ba, shi ne ake kiran shi da al-juzab wurin malaman fiqh. Kenan an ba da dama a saida ba tare da ba sanin awan shi ba, ba tare da sanin ba yaunin shi ba, an ba da dama. Kenan shi ne wannan daman da aka ba da wali muslim, riwayar muslim yake cewa bi kharasiha tamran ya'kulunaha rataban, da rashin sanin awan yaunin shi ko kuma sanin ma'aunin shi, ka ba da dabino wanda yake bushashshe a baka danye ka ci, kuma babu wanda ya isa ya ce a ya san yaunin shi ko ya san adadin shi, tunda yaunin danye daban, yaunin bushashshe daban. In ka ce a auna, sai dai a yi kirtaji, misalin
kana da dabino bushashe yaunin shi zai kai kilo 5 he a kawo danye a dora idan aka ce a dora danye kilo 5 kai ka sani in ya bushe ai ba ya ga kilo 5 ba bai yi wa ya kilo 5 sai dai ku yi kirgadi a to ba ni 5 in baka 7 amma dai za a tabbatar bai yi wa a tabbatar kuma an ajiye sai an samu nakasu akan haka saboda ba a san ba wata irin bushewa za a yi ba kuma yayin yin shi kiran shi sanya nan banza Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya bada rangwame bi juzafiha bi kharasiha ku saida akan ba ku san ba aunin ba an baka rangwame ka saida ka bada a baka amma dai kuma wannan mas'alar lokacin da aka bada dama shine lokacin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da kudi suke wahala mutum gashi ne yana da kayan gona amma dai bai da kudin da zai iya saya ko bai da in ya kai gonan in ya kai kasuwa bai san ba wa zai saya ba saboda kowa yana da kuma kudin babu shi to a cikin wannan yanayin da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka samu kanshi a ciki shi sanya aka ba su dama yanzu ga ƴaƴan itace sun hutu sabbi danyu kai kuma kai kana da bushashe ranka tana so ka tabda wannan danyin sai aka ce to shikenan an ba ku dama ku taho ku wanda kuke da danyun ku amshi bushashe ku kuma wanda ku da ku amshi bushashe ku ba ma waɗanda ba su da kuɗin da za su iya saya ku ba su danyi amma dai wannan ga araya kadai saboda a dandana saboda a dandana aka bada wannan damar mutum yana buƙatar ya ci danye an ba shi dama kuma bai da kuɗin saboda da kai kaidi wanda malaman lasiya ma malaman Hanabila wanda suka sanya akan lalle wannan ya kasance wanda zai bada wannan bushashen a ba shi danye ya kasance bai da kuɗin saya in yana da kuɗin saya shi ma ba a ba shi rangwame ba ba a ba shi dama ba ya yi al'araya ba saboda me saboda in dai aka ce ayi sai riba sai ta tabbata a ciki ita kuma riban ita ce wanda shari'a ta haramta alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas duk wanda ka tashi ranar tashin kiyama ka ganshi yana falfadiya to ka ja baya ka ce wannan maciyi riba ne a rayuwar shi ta duniya to haka halaye su take a ranar tashin kiyama a haka za su tashi a haka za su tayi wurin ubangiji a haka za a musu hisabi kina wannan shi shine rangwamen da aka bada wanda yake so ya dandana danye yana iya bada bushashe sai ya tafi ya wanda daga cikin abubuwan da zamu iya fa'idantuwa a cikin wannan hadisin shine haramcin sayar da dabino akan uwar shi tare da dabino shine muzabana kinan shine mas'alan muzabana ce muke amma dai kalkashin muzabana aka baka dama da ayi al'ariya jam'inta shine al'araya an baka damar kai haka kenan muzabana haramun ce amma dai an maka rangwame da al'ariya idan kana buƙatar ka samu danye saboda bakka da kuɗin saya kana iya ɗaukan bushashe ka ba ma wanda yake da shi idan ya yarda saboda ciniki an ne qa'im ne ala taraji an tsida shi ne akan yarda bai yiwa mutum ɗaya ya zo ya yi ciniki duk wanda ya yi ciniki shi kadai to haƙiƙa ya yi shirme kuma wannan ba ciniki sunan shi ba tilas ciniki sai an dora shi akan bangare guda biyu da mai saya da mai saidawa sabanin wa'inda suke kamar babba a cikin gida sai ya zo ya yi kaka gida ya ma kanshi ciniki ya bada kuɗin wannan ba ciniki bane ba wannan hin ƙarhi ne kuma abinda ka amsa kai haramu iktisabi ake kiran shi shi kuma iktisabi bangaren malaman fiqh haramu ne ka kwace abinda ba naka ba akan zalunci ciniki lasiya ma bangaren gado zaka ga ana samun irin wannan mas'ala babba ko wanda yayi kudi sai ya zo ya tsaya ya ce da kaza da kaza da kaza na siye su akan kaza kun so ku ku so ba a hakan za a saya babu wanda ya isa ya taka to wannan iktisab ake kiran shi kwacewa mai haƙƙi haƙƙin shi akan zalunci ciniki ana yin shi ne da taradi yarda tsakankanin bangare guda biyu da wanda yake da abin saidawa da wanda zai saya na saya kaza na saida maka na yarda na saida maka akan kaza ka bada ya amsa ku watse in kun watse hakika ciniki ya tabbatu matukar kuna wuri to a lokacin nan kuna da zabi kamar yanda muka karanta karatunmu mutum yana da zabi matukar ana wurin idan an rabu hakika taniki ya tabbatu. To shine nan yake cewa idan ya kasance mutum ɗanyen itace sun zo sun mutu, ɗanyen itace ɗanyu sun mutu, kai kuma kai kana da bushashe, to kana iya badawa a baka ɗanyen nan kai ma ka dan ɗana ka dan mura. To wannan shine ake kiran shi da al'araya. Amma karangomi ba tare da an diba ba a rangal sahi, a'a amma aunin su ya kai ko kuma yaunin shi ya kai, idan wannan duka wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace an dauke haka kurum ku tayi kuyi shi kuma bangaren idan ba dauke maka wannan barangoman ba, hakika idan kai haka kai riba, shine muzabana, shine abin da aka haramta. Wallahu ta'ala a'lam. Kun karatun mu na wancan satin mun yi bayani muzabana saboda da kai riba, ribal fadila a ciki, riba ta fifiko a ciki, sannan kuma da kai jahilcin abin da za a samu idan Allah ya kawo wata annoba, wannan ƴaƴan itacen suka gazanina waye yayi asara? Kai da ka bada kai asara, shi kuma ya ci dukiyarka ba tare da haƙƙi ba. Dalilin haka aka haramta. Kina wannan abubuwan guda biyu dalilin su aka haramta muzabana, riba da jahilci akan abinda za a girba. Sai nan ita kuma al'araya, an ba da rangwame kasancewar a dadadawa mutane rai, kuma abinda za su samu abu ne wanda na su ma su mura ne ɗan lokaci kaɗan, ba na wai a ta yi asida ba. Wallahu ta'ala a'lam. Sai abinda zan mu iya fahimta na biyu shi shine ɓangaren lalle rangwamen da aka bada ga wanda ya so ne ya ɗanɗani sabbin ‘ya’yan itace ko kuma ɗanyen ‘ya’yan itace wanda suka fito, da shi ne kadai aka ba da rangwame ai. Haka hadisi na gaba wanda zan mu karanta zai mana bayani miƙdarin da ake iyawa a yi al'araya, miƙdarin rangwamen da aka bada, gwalgwaron abin da aka bada rangwamci mutane su yi al'araya a kan shi. Sai ƙarƙashin haka da kwai malamai sun ta yi lasiyawa mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal, wanda ya sanya sharaɗaɗɗuka, yake cewa wannan al'araya, wannan rangwamen wai kurum wai ba wai mutum bai zo ya bugi gaban shi ba, ya ringa bi yana yin al'araya ba, saboda an ce an ba da rangwame. Ya sanya ƙa'idodi akan haka, yake cewa ya kasance na farko wanda zai ba da ɗanyen, zai ba da bushashe a bashi ɗanye, ya kasance bashi da kuɗin da zai saya. Yayi ta'alili yake cewa ai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama rangwamen da manzo Allah ya basu kasancewa bussu da kuɗin da za su sayi ɗanyu ne, inda suna da kuɗin da za su sayi ɗanyu da ba a basu su ma da ba musu rangwame ba, da an sanya shi shi ma ƙarƙashin muzabana, sai aka musu rangwame aka mai suna da al'araya. Yake cewa na biyu ya kasance abinda za a bada an bada shi a nan wurin ba tare da ba an ce ba a'a ba ni gobe zan kawo maka, idan an ce ba ni gobe zan kawo maka riba ta shiga. Sai dai ya kasance abin ka bada na baka ga ɗanye nan ga bushashe nan amsa na amsa shikenan a watsi, ya kasance an samu haka. In na uku yake cewa kadda kai ƙari akan khamsatu usika, khamsu usik shi shine sa'i guda 60, usiki duk daya sa'i guda 60, usiki guda 5 kenan zai baka nawa 300. Kadda yayi kari akan sanho guda 5, afwan sanho zan mu ce ko kuma sanho guda 5 shine zai baka tiya sa'i guda 300. Kadda yayi kari akan haka. Wannan sune ka'idodi wanda Imam Ahmad bin Hanbal ya gindaya akan al'arida. Sai hadisi na gaba malai yake cewa الحديث الحادي والستون بعد المئتين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة عوسق أو دون خمسة عوسق. وانا حديث نيند ريبيو دا ستن دا حديث نيند إمام البخاري يودر الشياتين كتاب ربيو باو بيو الثمري على رؤوس النخل بالذهب والفضة. بعد وان ديكي بياني أكن سير دا كان دبينو ودبينو كما دا كان دبينو uwa da dabina a jikinta da ƴaƴan a jikinta da zinariya ko da azurfa. Juz'i na uku shahi na 76 hadisi mai lamba ta 1190. Haka shi ma Imam Muslim ya hutar da shi a cikin kitabul buyu babu tahrimu bai'ir ratabi bitamr illa al'araya, babu wanda yake mana bayani akan haramcin saida danye da bushashshe dabino kenan sai dai rangwami akan al'araya juz'i na 5 shayi na 15 hadisi bi lamba ta 1541 hadisi ne wanda aka samu shiga Abi Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama lalle annabi mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi rakhasa fi bai'il araya yayi rangwami akan saye da sayarwa ko tiniki na al'araya shine wanda muka yi bayani akan shi ka bada bushashshe a baka danye yake cewa fi khamsati usiqin a cikin usiki guda 5 muka ce usiki shi shine sa'i guda 60 sa'i guda 60 duk usiki daya sa'i 60 yake yi duk usiki guda 5 shine yake sa'i guda 300 shi kuma sa'i guda 300 shine yake kilo 100 da 240 240 a dai kauli mafi tabbatuwa shine yake kilo 240 sai wata wada suke cewa a sa'i guda 300 usiki guda 5 yana kilo 260 260 sun kara kilo 20 a sama to shi kuma wannan ya sha bamban da yanda aka yi awa yanda aka yi awa wannan shahiwa zai yi wannan kuma sai ya dan dora akan yanda muke lissahin tiya wannan usikin nashi idan aka dauka muddun nabi muddu wanda aka samu a mutanen garin Madina suna amfani da shi yana kai shi shine alsahin shine yake badawa usiki duk daya ya bada sa'i guda 60 usiki guda 5 ya bada sa'i 300 yake cewa au duna khamsati usikin ko kuma abinda bai kai ba usiki guda 5 ba abinda bai kai ba usiki guda 5 ba nan au kalima ce wadda ta zo akan shi wanda ya rawaito hadisin yana da shakka yaji an ce usiki guda 5 ko kuma abinda bai kai ba usiki abinda bai kai usiki guda 5 ba kinan babu tabbas akwai shakka akan riwaya kalkashin wannan shakkan malamai suka rawu suka tahi akan wa'ansu ka lasiya ma Imamu Shafi'i da Imamu Ahmad ibn Hanbal da Dawudu Zahiri sun tayi akan baya halatta ayi araya akan abinda bai kai usiki guda 5 ba duk abinda ya kai usiki guda 5 haramun ne da ayi al'araya akan shi abada danye abada bushashshe abada danye ka bada bushashshe a baka danye in dai ya kai usiki guda 5 haramun wannan fadan Imamu Shafi'i da Imamu Ahmad ibn Hanbal da Imamu Dawudu Zahiri yarda Allah rahimahumullahu ta'ala suke cewa ai shi rangwame ne akai kuma da akai rangwame hakika idan an ce rangwame akan abinda aka dora kenan akan abinda bai kai ba wani mizani ba akan shi za a tsaya tunda an haramta maka sai aka kawo maka rangwame kenan sai kai amfani da dan kadai suke cewa kuma ai da yayi bayani sai kawo shakka shi rawun hadisi yake cewa au khamsatu usikin au fima duna khamsatu usikin kace to he mu ajiye wannan khamsatu usikin sai mu yi aiki da fima duna khamsatu usikin yake cewa dalilin haka muka halatta abinda bai kai ba usiki guda 5 ba akan shi ne kadai za a yi al'araya can hadisin da muka karanta a cikin al-muzabara yake cewa fi nakhlatin aw nakhlatayn manzo Allah yake cewa ana yin ta ne al'araya akan uwar dabino guda 1 ko kuma uwar dabino guda 2 kenan akan in ban manta ba ina bayani nake cewa akan abin da zai ishi mutum dan cin shi kamun wannan anwanin gonan nashi shi ma ya samu akan shi ne ake iya yin al'araya kenan kuma bayan haka babu wannan ayi babu wata kafa da ayi al'araya kasa ko daidai usiki guda 5 haramun ne kasa abinda yi kasa da usiki guda 5 akan shi ne za a iya yin al'araya sai malikiya sun tahi akan a'a ai wannan shakkar da aka samu mu za mu aiki da usiki guda 5 suka kawo hujja da hadisin da Imam Malik ya hutar da shi akan al'ariyatu salasatu usikin aw arba'u aw arba'atun aw khamsa hadisi ne wanda Imam Malik ya hutar da shi hadisi mai lamba ta 757 a cikin Muwatta yake cewa ai ana yin ariya ne akan usiki guda 3 ko kuma usiki guda 4 ko kuma usiki guda 5 yace to mu kuma he mu dauka tunda rangwame ne aka bada sai mu kai mutun har zuwa usiki guda 5 kenan matukar bata kai ba bata huce usiki guda 5 ba ana iya yin ta usiki guda 5 shine sa'i guda 300 wallahu ta'ala a'lam. Kuma wannan riwaya ta Imam Malik an samu wata riwaya irin ta wanda Imam Ahmad ibn Hanbal yake dafa mai yake goyen bayan shi akan ta. Kuma idan muka diba suna bayani su ma Imam Malik karkashin mazhabin nan suna cewa ai umumu irin rangwamen da aka bada baya cutar da wannan shakkar da aka samu ta wannan rawin akan abin da ya kai uski guda biyar ko kuma abin da bai kai uski guda biyar ba. Kiran dalilin shi ana yin al'araya abin da bai kai uski guda biyar ba ko kuma abin da ya kai uski guda biyar. Matukar ta huce uski guda biyar to haramun ne da a yi ta. Ina fata an gane. Kina abinda ake cewa al'araya shi shine mutum ya bada bushashshe a bashi danye dan ya amfani da shi. Ana yin ta an yi rangwame akan ayi haka in duk da kasancewar da kwai illolin da muzabana gare ta na riba da jahala. Sai aka ce a'a saboda mutum ya amfani da wannan abun a lokacin da aka bashi kuma abu wanda yake danye kai da makana da bushashshe jinsin abin da ka bada jinsin shi ne aka baka irin abin da ka bada irin shi ne aka baka kenan kana da bushashshe kenan saboda ka ribanti da wannan abin danye shi sun ya ka kai kanka aka baka dalilin shi aka baka dama zakai amma dai abin da bai huce usuki guda biyar ba. Fada mafi rinjaye abin da bai huce usuki guda biyar ba ko biyu ko uku ko kuma daya ko kuma guda biyar. Matukar ya huce guda biyar ya huta daga hukuncin araya ya koma hukuncin muzabana. Kenan riba ta shiga kuma jahala ta shiga. Wallahu ta'ala a'lam. Dan kasancewar lokaci ya ja zan mu tsaya a nan sai dai inda kai tambaya kamun lokacin mu na kai ko? Abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan shi. Kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana. Allah ya albarkanci kasuwancinmu ya albarkaci ya datar da mu da gaskiya a cikin kasuwanninmu. Allah taimake mu duniya da lahira ya kara mana imani ya kara mana lafiya da abinda lahiya za ta ci. Ubangiji bukatunmu na alheri ka tabbatar mana da su ka taimake mu akan su kuma ka datar da mu ka musu albarka. Abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana abinda muke iyawa kuma Allah taimake mu akan shi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika.